إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin Asabar wanda shine yammacin 28 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 14 ga watan Nuwamba shekara 2020 wannan shine darasi na 244 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ونفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بكر الزرعي الدمشقي وأنت تسمي بسنا ابن قيم الزوجية شيخ الإسلام رحمه الله كتاب زاد المعاد موسوعة تاريخ منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومي دروان كنيدا كان لتاريخ ما يجي صلى الله عليه وسلم بشرية سادة فرق سادة العادنسة bayani akan yadda ya gudanar da rayuwarsa da hudata da jama'a malamai kuma sun tuna ma Ibn al-Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta a cikin littafin Zadul Ma'ad ne a hadith safiya inda yake kasar Makka wajen yin aikin haji ne da iyalansa ne da kuma da Allah ya saka masa alkhairi a darasin da ya gabata mun kammala bibiyar abin da ya rubuta game da tarihin yakin Uhud wanda shine yaki na biyu a cikin jerengiyar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abu da yake mana a cikin bayanin wannan yaƙi shine abu da zamu ciki da shi insha Allah kafin nan a darasin da ya gabata din akwai wani kuskure da yayi wajen wata fassara wanda bayan na tashi nan aka tuna mun kuma gaskiya kuskuren baki na ne game da wannan hadisin na cistar da muka ci a Abu Sufyan an tura wani wanda ya musulunta sabon musulunta shine Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai ya je ya farkita shi wajen inda Abu Sufyan yake cewa yace mishi wa kad ladima man kana takhallafa anhum min ashabi shi Ma'bad yake ba Abu Sufyan labarin cewa wadanda ma da ba su yake ba a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk sun yi nadama sun dawo cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa ma ta kullu ni zaka ci wa qala ma ara an tartahila hatta yatla awwal jayshi min wara'i hadhihi al-akma qala abu sufyana wallahi laqad ajma'a al-karata alayhim linasta'sila abu sufyana yace ya rabbi da allah mun shirya mu su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai mun karar da su gabaki daya to a wannan wurin ne kuskure na tabbatar da ba haka take ba dan yake da dubbuk ne ya harfin ba amma dai wannan shine fasara wajen Abu Sufyan da yayi dukun ya tabu ba yayi dukun ya tsaya a sake bugawa amma shi wannan baba shi ya samu shuba ya firgita yake Allah ya samu dace insha Allah za mu dan abbaci wani abu kadan game da falalan shuhadan Uhud da adadin su da sunayen su ko kuma abin da bai inganta ba game da tarihin wannan yaki akwai mun ambaci a baya wasu maganganu da dama game da falalar ta su da aka zaba da tsaka ta ne kwaye da gaskiya ma anan tare da buga littafin Al-Dhikr Al-Maqnun na Sirati Nabi Mahmud dirasa muhaqqaqa da sirar nabawiya na Musa ibn Rashid Al-Azi wannan shine jiki na biyu na littafin littafin ana buga shi a cikin jisai guda hudu littafin nan ba ma a tsere shi gaskiya kyauta ake raba shi a jami'ar islamiyya ta madina suna da wani mustauda da suke khidmatul al-khidmat da suke ce mata al-khidmat abin nan a duk ake cewa da turanci na mata turanci a cikin aikin university akwai aikin academic da suke a wajen jama'a a wajen makaranta na mun da wallahi da gaske kuma ni ma nan Allah ya barka da community study yawa hidiman da ta shafi wajen makaranta wani abu da za ka yi a wajen makaranta wanda ya shafi al'umma to a nan suke raba wani littafin ma mun ji umara suka ba mu wani littafin Allah ya saka musu alkhairi to a ciki ya kawo fasli a wannan shafi na 681 a inda yake fasli shuhada ne Uhud falalar shuhada na Uhud yace wa amma ma jaa bi fasli shuhada Uhud فأذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أهد يتذكر إذا فلل الشهداء نأهدكما جمع بشيء أبند الإمام أحمد بن حنبل يبدأ بإسناد الشاوة بدأ هذه جابر بن عبد الله Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Jabir yake cewa sami Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza zikira ashabu Uhud idza da aka ambaci wato waɗannan shahidai na Uhud yace amma wallahi na rantse da Allah la wajidtu anni udirtu ma ashabi lufit dabai na so a ce ni ma an bar ni tare da waɗannan bayin Allah waɗanda aka bar su a saman dutsen nan shine nusfil jabal ay safaw saman dutsen yani safan jabal haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin wannan riwaya wanda Ahmad ya fitar da mai da malai fada da bai'ati a cikin jala'ilun nubuwa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duri ina ma a ce shi ma ya yi shahada tare da su a saman dutsen haka wannan ya shi falala ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi buri ina ma ya samu abin da suka samu wa akhraja imam ahmad bin ibn muslih wa abu daud fi sunanihi bi sanad hasan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace manzo Allah ya ci sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanukum bi uhud sadda aka karkashe yan uwanku a uhud جعل الله عز وجل أرواحهم في أدواف طير خضر الله يسن يرايك سؤالكم سكف وتكورا ينسن تاي سيد أنهار الجنة سنتا ينسن دوا شاروا أقوب سكف الجنة تأكل من ثمارها سنا سنتا إتاشا الجنة وتأوي إلى قناديل من بعد سنتا قوما وزيز قنتا ko kwana a cikin wasu fitilu na zinariya fi zilli da arshi wadanda ke karkashin inuwar al'arshi wadanda waje duki da mashrabihin wa ma'akarihin wadannan bayin Allah yayin da suka ji daɗin abin da suke ci da daɗin abin da suke sha wa usna makirihin da kyakkyawan wurin kwanciyar su قالوا فيك يا رسول الله يا ليت اخواننا فيك يا ليت اخواننا يعلمون بما صنع الله لنا فيك ان ما اشي كان قوم ولن مك بري الدنيا سوران صحابي دين ابن ان ما اشي سنا ده لبار سر ون فلالا ده مك سام لان يلحد في الجهاد كنا سو سن wannan labarin saboda kada su guji jihad yadda suna da azama suna da kwazo wajen jihad wala yankulu anil harb saboda kada su ci yaki kar su yi jihad fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya cika musu buri yace ana tuballu kun an kar ku da abu ni Allah zan bada zan aika da sako duniya alqur'ani za a saukar a ba su labarin halin da kuke ciki wa anzala Allahu azza wa jalla haulai ayati ala rasuli shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fadin sa wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun azza wa shahayyi wannan an saukar da kade musamman dan a cika musu burin su da suke so a ji labarin su a duniya Allah ya ce kar ku tambanci waɗanda aka kashe domin jihadi sun mutu irin mutuwar sauran mutane a'a bal ahya'u suna nan a raye inda rabbihim suna wurin ubangiji su yi da kuna suna ta shan shagalin su kawai wannan ma hadisi ne tabbatacce yana cikin littafin Mufrad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan da Imam Abu Dawud da Al-Hakim a cikin Musnad duka sun tabbatar da wannan hadisi wanda yake ya tabbata wannan hadisin kaga suna magana akan falalar shuhada uhudin kenan da jumla gaba gidan su sannan kuma ko su kai daiwa wanda suka samu ta falala ta musamman din shi hadin nan Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu irin julayi gasiri daga wanda yana daga cikin su irin Hamzala gasiri mala'ika irin wancan shugaban su na saman nan shine wato Qus Abu Dan Umay ko dai ba shine shugaban su a wajen ba Qus Abu Dan Umay wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan ya gama aikin da Allah ya bashi to dukkanin su suna da falala dai dai wa zamu ji wasu daga cikin falalan insha Allah sannan kuma ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya kai musu ziyara ta musamman lokaci bayan lokaci a makabartar su wacce ke wata hayin suna nan a Madina kuma na daga cikin wuraren ziyara wanda suke da ibada ga duk wanda yake garin Madina da ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ziyarci makabartar Safiya da ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai ziyarci makabartar Uhud suna daga cikin wurare wanda suke tabbatar a sunna ana ziyarci to wannan kenan sai dan gane ga adadin masu shahada wanda suka yi shahada a yakin Uhud adadin su da kuma sunayen daga littafin tarihin Islam na Imam Az-Zahabi a wannan cikin na al-Maghazi ke wannan cikin na littafin tarihin Islam na Imam Az-Zahabi da baki dai shi ya kai yakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashi daga inda al-Imam Az-Zahabi yake fada ash-Shafi da tayyar da 99 da yace adadin shuhada adadin shahidai a wannan yaki yace kad marra anna al-Bukhari akhraja min hadith al-Bara anna al-mushrikeena asabu min nas 70 ya gabata baya an fada cewa daga hadisin Bara da Abid cewa mushrikai sun samu mutum 70 da shi a cikin wa qala amma ibn Salama an sami tin anan ke kara ya rabbi 70 min al-ansar ana tin yana addu'a yake ce ya ubangiji waɗannan bayi guda 70 daga cikin ansar 70 yawm uhud wa 70 yawm fitr mauna wa 70 yawm fitr mu'ta yawm mu'ta wa 70 yawm al-imama a duk waɗannan wuraren an kashe ansarawa 70 70 ni da kawo riwayoyi irin waɗannan har zuwa inda yake cewa ni al-imamu zahabi sai nace wa qawlu man kana 70 asaf magana wanda take cewa mutum 70 ne daga inganci wa yuqbalu qawlu ashabil maghazi hadha ala adadin adadi ban urifa ismuhu min ashwada magana da wanda take kawo ce sun ne wasu ce 56 wasu ce 22 wace ce wannan za a gina ne akan maganar waɗanda aka faɗi sunayen su amma dai yafi inganci a ce 70 da aka ana lissafa mutum 70 wanda suke shahada a wannan jihadi bugun kaga ya kawo daga cikin sunayen su yace ushida min muhajirina hamza hamza dan Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Jashir ibn Abi al-Asadi halifu bani Abd Shams sunan shi kenan Abdullah ibn Jashir sai kuma wa huwa kullu ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan dan gidan gogon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qaddina ma hamzata fi qabri wahid da hamza da Abdullah ibn Jashir a kabari da aka rufe su radiyallahu anhu wa Mus'ab ibn Umayy da Mus'ab ibn Umayy wa Uthman ibn Uthman wa laqabuhu Shammas da Uthman ibn Uthman wanda yake cewa Shammas wa huwa shi Uthman Sureshi Uthman ibn Uthman ibn Shariq ibn Suwayd ibn Harami ibn Amir ibn Makhdum al-Qurashi al-Makhdumi ibn Ukhti Utba ibn Rabi'a sai gidan dan uwar Utba dan Rabi'a ta yi shi hajara ila al-Habashati wa shahida Badr ya yi kira zuwa Habasha kuma ya je Badar wani wani ce ba Shammas ne mala a ya ce mishi Shammas saboda kin halittar sa ne hakki ake nabi da Shammas wannan sure mutan da su cikin Qurayshawa ba su da yawa sosai kuma da Ansari a cikin Ansaru kuma akwai Am ibn Mu'az al-Rumani al-Awsi akhu Sa'd akwai Abu dan Mu'az dan uwan Sa'd dan Mu'az wa ibn akhihi al-Harith ibn Aws ibn Mu'az kuma dan gidan babban sa al-Harith ibn Aws ibn Mu'az wal Harith ibn Anas ibn Rafi' wa Umara ibn Ziyad ibn Sakan wa Salama wa Amr ibn Thabit ibn Waqsh wa dana suna cikin ansarawa wa ammuhuma
waɗannan guda biyu Umara sori Salama da Abu akwai babban su ne suna Rifa'a ibn Waqsh ko kuma Saifi ibn Kaybi wa Abu da dan uwansa Hubab wa Abbas ibn Salim wa Ubay ibn Tayyan wa Habib ibn Zayd ko kuma wa Iyas ibn Awd al-Ashhadi juna waɗannan dukkan su dangin bin Ashhad Rifa'a da Saifi da Hubab da Abbas da Ubay da Habib da Iyas dukkan su Ashhadiyawa ne wa Yaman Abu Hudayfa da kuma baban Hudayfa da Yaman shi ne Yaman halifun lahu wanda yake abokin mutuncin su ne wa yake ibn Hatib ibn Umayya Abbas wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Qays wa Ghasil al-Mala'ika Hamzala ibn Abi Amir al-Rahi da Hamzala wanda mala'iku suka mishi wanka in an tuna a baya mun ambace shi wanda yaji din dagan nan da Zanaba a cikin sa wa Umar ibn Umayya wa Malik ibn Umayya da Auf ibn Amr wa Abu Hayya ibn Amr ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair ibn al-Nu'man Amir al-Jumad Abdullah ibn Zubair dan da uba shi ne shugaban waɗannan na sama dan ar-Rumat wa Anas ibn Qatada wa Khaythama walid Sa'd ibn Khaythama da Khaythama baban Sa'd ibn Khaythama wa Halid da abokin sa Abdullah ibn Salama al-Adlan wa Subay ibn Hatib ibn al-Harith wa Halid da abokin sa Malik ibn Aus wa Umay ibn Adi al-Khatib kulluhum min al-Aus waɗanda aka fada Ausawa da cikin kabilar Ansar wa tushiya al khazraj a cikin yan uwansu kuma dangin su khazrajawa akwai Amr ibn Qays al-Dajjali wa ibnuhu da kuma dansa Qays ibn Amr kenan wa Thabit ibn Amr ibn Zayd wa Amir ibn Makhlad wa Abu Hubayra ibn al-Harith ibn al-Qama wa Amr ibn Mutarrib wa Iyad ibn Adi wa Aus akhu Hassan ibn Thabit da Aus dan Sa'd dan uwan Hassan ba wakin nan wa huwa walid Shaddad ibn Aus baba babban Sa'd ibn cikin masu riwaya Shaddad dan Aus wa Anas ibn Zayd Ali shahada da Aus wa Anas ibn Nadr ibn Zamzam kawun Anas kenan wa Qayy ibn Makhlad wa asharatu du wadannan da aka fata din ban Najjar a cikin kabilar Khazraj ban Najjar ne su wa Abdullah suna da wani bawa na su man kashi sha wajen ita mu kai tsan wa Salama ibn al-Harith wa Nu'man ibn Abd Amr wa kuma su biyin nan da Salama da Nu'man min bani Dinar ibn al-Najjar sunan kabilar su kenan wa min bani al-Harith ibn al-Khazraj su kuma wannan kabilar an kashe Khalid ibn Zayd ibn Zuhair wa Qad ibn Rabi' ibn Amr ibn Zuhair wa Aws ibn Arqam ibn Zayd akhu Zayd ibn Arqam dan uwan babban alaraman nan Zayd dan Arqam wa min bani Khudra Malik ibn Sinan da Sa'id ibn Suwayd da Utba ibn Rabi' waɗannan dukkan su min bani Sa'ida wa min kuma Sa'laba ibn Sa'd ibn Malik da kuma Saqaf ibn Farwa da Abdullah ibn Amr ibn Wahab da Jabra halifun lahum min Juhayra wa min bani Auf ibn Khazraj kuma min bani Thalib su kuma da cikin su akwai Amr ibn Iyad da Nawfal ibn Abdullah da Ubada ibn Al-Hashash da Al-Abbas ibn Ubada ibn Nadla da Al-Nu'man ibn Malik da Al-Mudaddir ibn Iyad Al-Balaw wanda shi ma halifun ne da wa min bani Al-Hubla su kuma cikin su an kashe Rifa'a ibn Amr shi kadai wa min bani Sawad ibn Malik su kuma Malik ibn Iyad wa min bani Salama Abdullah ibn Amr ibn Hiram Abdullah dan Amr dai Hiram baban Jabir kenan ko wa Amr ibn Jarrah da abokin sa Amr ibn Jarrah ibn Zayd ibn Hiram wa kana muta'ahiyyi suna da zumunta da abokantaka da kusanci wa tsirai kuma surkan juna ne fa dukkan shi kabarin wahid aka rufe su a kabari guda daya kamar yadda muka ji a ya tabbata an ambaci wannan a can baya wa Khallad ibn Amr ibn Jamur da kuma Khallad dan Amr dan Jamur dan gidan wancan Amr dai shi ne ko ba mu ga da bararran bawan sa Asiyir Abu Aiman maula Amr dan gidan sa maulani bararran bawa ne ga Amr ibn Jamur ko min bani Sawad ibn Ghanam su kuma a kabilar Banu Sawad ibn Ghanam an kashe Sulay ibn Amr ibn Hadida wa maulahu Antara da bawan shi suna Antara wa Suhayb ibn Qays wa min bani Durayh Zakwan ibn Abd Kayyib da Ubay ibn Mu'alla ibn Duza da kuma ne ce Khalid ibn Isa ibn Isa kai ce wanda ama Asim ibn Amr ibn Qatada Allah Thabit ibn Wabsh kuci da yau idan ma'a idulai wani mutum mai suna Asim ibn Umar ibn Qatada yana cewa Thabit ibn Wabsh da muka ji a baya an kashe shi tare da ƴaƴan shi guda biyu wanda kan wajibi jama'ata da kuci duwa man zakarna zai iya ce wajibi a cikin kira da magajinsa ya ambaci wasu mutane waɗanda ba waɗannan ba yace su ma da ana kashe su wa qala al-bakkari qala ibn saga wa da sani asim ibn amr ibn qatada ibn umar ibn qatada am mahmud ibn labid qala lamma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila uhudin rafa'a husay ibn sabir walid hudzaifah ibn al-yaman wa thabit ibn waqsh ibn athan ma'a an-nisa'i wa as-sibyan wannan dattawa guda biyu husay ibn sabir da hudzaifa da walid hudzaifa shine yaman kenan da suna da shi da kuma da thabit ibn waqsh wadannan su biyu sai aka kai cikin wasu taron inda mata da yara su anan aka fi su zauna waɗannan fa qala ahduhuma da sa'id sai ɗayan shi ce da yau ma shaykhani kabira ne su ko kinye su ni shekaru sai ɗaya ce wa ɗaya la abalaka ma nan ta dubu yace wai me nake jira ne fa wallahi ma bace ne wahid min nanin umri illa zaba uthmani ba abin da yake wa ɗayan ma a shekarun sa sai gurgudan sharuwar raƙuni ba sharuwar jaki wato yakin ya sha ruwa duk ya tsara jin shi shigar da awa ɗaya ko awa biyu shi ake ce mazama wa shumari kar magana ne inna ma nahnu hammatu yawmi aw ghadin kace ga ai babu wata hukuma ko gobe afala na akhudu asyafana thumma nalhaqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la anna allaha yarzuquna ash-shahadata yaji ana kai mu fita mu tafi gudun zalal sallallahu alaihi wasallama in mun sa mu samu shahada wa kharaja hatta dakhala an-nas abasa ila cikin mata da yara suka fito suka zuwa suka fita cikin mayaka wannan yukulan diji ba wanda ya san sunu fa amma sabit fa qatala al mushriku la shi sabit ibn wabsh mushrike sai kashe shi wa amma husay fa qatala al muslimuna wa la ya'rifuna shi kuma husay mutane ne sai kashe shi ba tare da sani ba shi husay ibn jabir baban hude ba shi Allah ya kara musu ta gaba da wani shi ne sabon musulmai da aka kashe a wannan wurin shi wannan shi ne sunayen shi وقدر من المشركين على ما ذكر ابن إسحاق إن أحد عشر رجلا من بني عبد الدار وهم كامر دا كشف ما وجد ابن إسحاق يا أبا شواد أن أكون طلعة بأبو سعيد بأثمان وأن تلك أهل طلعة أهل بنو عبد القدر كان لكم برد ما وسمي سنا سقواب سقاب وكما مصافح الحارث الجلاد الكلاب وأن سنا لكم كامر دا كشف أرانا sai ambaton wasu a cikin kabilar da ba wannan ba akwai Abu Zayd ibn Umayr dan uwan Mus'ab dan Umayr an kashe shi a cikin kafirai da dan gaffar sa ne suna Arqa ibn Abd ibn Abd Shirahdi ibn Hashim da wani dan uwan sa ne suna Qasim ibn Shuraih da Abdullah dan Umayr dan Zuhayr da Siba ibn Abd al-Qudra al-Qudai hadith wani akada wannan dukkan su daga cikin bari makkah ko kuma dan uwan Ummu Salama ne suna Hisham ibn Umayya ibn al-Mughira ko kuma al-Walid ibn al-As ibn Hisham ibn al-Mughira da Abu Umayya ibn Hudayfa ibn al-Mughira da kuma wani abokin su ne suna Khalid ibn al-A'la sai a cikin Bani Zuhra an kashe Abu al-Hakam al-Akhnas ibn Shuraik sai kuma a cikin Bani Juma' an kashe Ubay ibn Khalaf babban kafirin nan da Abu Azza Amr ibn Abdullah ibn Ubay wannan akwai magana akan shi da mu zo mu ji ta a gaba wanda manzo Allah sai kuma aka ce ya sa an kashe shi bayan an kama shi saboda yau manzo Allah sai kuma alƙawarin ba zai shiga duk fadan da aka da annabi ba kuma ya kare wannan alƙawarin sai manzo Allah sai kuma ya sa aka kashe shi nan take wannan kenan kaje da sabu mutanen da suka halaka a wannan yaki da sunayen su da kuma abin da malamai suka ambata game da wannan to abu na gaba har ila yau a cikin wannan conclusion shine akwai abubuwa da dama da mun ambaci wasu a baya wasu ba mu ambata ba waɗanda suke sun shahara a tarihin wannan yaki amma ta ɓangaren isnadi ba su tabbata ba shine nake tona mana ishara zuwa ga wasu daga cikin waɗannan matsaloli na farko akwai kisa da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yanzu ma fa'ala sa'at qudur radiya lokacin da aka gobar mai aka kai aka kawo aka dauki ba da da kuma abin da aka ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wai ga kamar da ibnu istisa ga ruwaito wannan kisa sai wai ga daga sa'at ibn radiya radiyallahu anhu sai ya ce man yanzu wa zai je duba ba ma fa'ala sa'at ibn radiya menene labarin sa'at ibn radiya shi aka tashi aka je aka duba sai aka gani a cikin wadanda suka ci rauni yana kwata cikin jini ya tambaya me ake ciki aka ce ai gashi 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 abin da yake yace wanda suka je da kun kun ji ku kai shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina gani shi kuma ku ce wa dukkan al'umma mu ta mutanen Madina ba su da kudi da suka bari aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani rauni alhalin sai daga cikin tsira cikin halin lafiyar sa da hankali wannan kisa haka ta zo a cikin littafin sira na Ibn Ishaq na Muhammad Ibn Ishaq wanda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin takhrijin fikr sira na Al-Ghazali yace na da dabbu da ne akwai kidi ne fadi haka Imam Bukhari shi ma ya faɗa cikin at-tarikh cewa mursal haka a tabuto ta hanya Al-Imam Malik a cikin muwatta shi ma da sanadi mudari da Ibn Sa'd ya ruwaito da Al-Hakim sanoyi guda dukkan su hanyoyi suna da matsaloli da haka kissar ba ta da inganci da dukkan sanadi sai dai a wurin malaman tarihi kamar da Ibn Abdul yake faɗa a cikin Al-Istiam yake cewa wannan labarin ban san shi ba da isnadi walakinahu mashhurun inda ashab al-Istiam Sa'd ibn Rabi' din nan shine dan uwan da aka hada su kan kuwantaka da Abdurrahman ibn Auf inda isnawa wanda cewa Abdurrahman zan baka kaza da kaza da kaza shi kuma yace a a barakallahu laka fi malika wa zawjika wannan ke da biyu a addu'a da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Utba ibn Abi Waqqas da aka ce yana cewa Allahumma la tuhilla alayhi al-hawl hatta yakuna kafir ya Allah kar ka bar shekara ta zazo ba wani sai ya mutu kafir wannan shi ma isnadin sa kamar da gaji yake fada anan cikin wannan magaji na shi yace mursal haka Imam Ibn Hajar ya yake cewa wannan kissa Abdurrazzaq Sana'ani ya ruwaito ta a cikin tafsirin sa bi sanadin munqati da isnadi wanda yake ne rauni tare da cewa asalin da kissa ba tare da wannan addu'a ba ta inganta cikin Bukhari inda Annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ushtaja ghadabu Allahi ala kaunin jama'u nabiyyan Allah sananin fushin Allah ya tabbata akan wasu mutane waɗanda suka ji wa annabin Allah rauni su ne mutanen Makka din akwai wata riwaya ma daban daga Anas bin Malik wanda ba wannan ba amma dai wannan addu'ar da lafazin ta haka to bai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba kuma na kara ta ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta fata yake guri da mutunta in ji ne mutum a tashi Allah ya sa ya fice a kashi wannan akwai na kara mata niyya an sha ba shi dama akan ai musu irin wannan narkon azaba sai ci a abu in ba su tuba ba ayan da su tuba a ta yakin ma yakan yaki da su ne in ya zama bai da wani option sai yakin da ka ba sai tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ba haka kuma sai bayani akan cewa wannan sahabin da suna Malik ibn Sinan ibn Sinan ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Ibn Hisham shi ne ba da labari cewa da Utba dan Abi Waqqas da Utba dan Abi Waqqas shi ne ya ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni aka ce annabi ya mishi addu'a da ya ji mishi rauni a hakoransa haka Abdullahi dan Shihab az-Zuhri kakan Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma shi ne ya buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makami a gushi da kuma Ibn Qami'a wanda ya ji mai ciwo a cikin kafadarsa waɗannan bayan da suka ji mutu wannan ciwo aka ba da labarin cewa sai aka samu wasu a ƙarafa guda biyu suka shiga cikin goshin da suka makare tare da hudan kwanansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya fada cikin wani rani aka yi ta gwagwarmaya to daga baya ya ka ce Malik ibn Sinan da shi da Abu Sa'id sun sa bakin sun tsotse jinin da ke zuba a cikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya raga shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamma da bi mamma da bahu da bi man massa jamu kani lam tusibhu an-nar wanda jinsa ya ta jinna to wuta ba za ta shafe shi ba wannan shi ma hadisi cikin hadin sakon mutum mai suna Rubaihu bin Abdurrahman wanda al-Imam Ahmad yake laysa bi ma'ruf haka nan kuma ba sai Babu Ahmad ibn Abi ibn Adid al-Jurdani shi ba yake cewa arsu Allah ya kula da shi ba haka ibn Sibbana ya kawo sunansa a cikin kitabun Zikar da bai fadi komai a kansa ba wanda irin wannan ana dauka a matsayin majhuli ne ibn Sibbana ya kawo sunan mutum a cikin Zikar amma bai yi wani bayani da ke tabbatar da cewa mutum amintacce ba ne kamar yadda yake abu sananne a cikin malamai masu bincike akan ilimi na gaba wata abin haka Imam Bukhari ya ce wannan mutum ne munkarul hadith ne shi Ubayd bin Abdurrahman haka Imam Zahabi a cikin Maghazi yake cewa munkari isnadin wannan riwaya munkari ne haka Ibn Hajar al-Asqalani a cikin at-Tafsir al-Hadith yake cewa mursal haka ila yau Imam Zahabi a cikin Musnad a cikin Musnad na al-Hakim inda ya fada isin a can sai da yake cewa isnaduhu muddi isnadin da yana da duhu kwarai da gaske haka wannan kisa yake ba ta tabbata ba haka haka batun cewa wannan karafa guda biyu sun makale a cikin goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin fuskarsa mai daraja wannan shi ma Ibn Hisham shi ya ambaci wannan kisa daga Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sannan shi kuma Al-Albani kamar yake bara yake cewa as-sayyidi da Hakim sun kawo shi da isnadin amma a cikin isnadin kamar yadda Zahabi ya faɗa akwai Ishaq ibn Yahya ibn Talha wanda ba da zai suna cewa mutruki da aka Bukhari yake cewa isnadin nan munkasi da aka yi kuma wannan magana a bangaren isnadi na riwaya ba ta tabbata ba amma kamar yadda muke take rubutawa duk waɗannan maganganu ne mashahure a tarihi da aka ba ta mutane suna faɗan su ka annaha umurun musallama ilmiya haka magana da yake cewa qumu fa ma tu ala ma mata alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan magana an danganta daga Anas ibn Bakr kawo Anas dan Malik da cewa aka ce lokacin da kafirai din nan da shedan suka yada jita-jita cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe manzon Allah kaza 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 sai ya wuce ta wani waje yana rike da takobin da ya zari ta sai ga Umar dan Khattab da tana su dan Ubaydullah da wasu mazaje cikin muhajirai da ansarawa sun samu ne sun zauna sun zubar da bukatansu da takubansu suna ta kuka suna takuni sai ce da ya same ku suka ce kiru ne zaka yanzu an ce ma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan take rike su da fata yana ce musu dubu ku tashi ku hutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ce a kashe ku abu abin aka abin da kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me za ku yi bayan an kashe manzon Allah ku ce ku kuna kuka wannan ma maganar mashhuriya ce a tarihin wannan yaki amma isnadin da a cikin sa akwai Al-Qasim ibn Abdurrahman wannan mutumi Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ya ambace shi a cikin littafin shi Ajr wa Ta'dil wa lam yadkhul fihi jarh wa la ta'dil bai ambace shi nagarta ko rashin ta ba gaban shi da isnadin wanda yake malamai suna ganin akwai nakara a cikin abin da aka rawaito da kasancewar waɗannan sahabbai su kuma tsala su kasance jarumai ba mutane ne wanda za a ce sun ne guri sun zauna kawai suna jiran sai abin da hadi ba ya saba wa tafiya da aka sani ce gaba da su da kuma irin abin da ya faru musamman ga shi dala wanda ranar Uhud na daga turga da suka kuwa nuna jarinta a wannan rana kaga ba zai ce irin wannan mutumin kuma ya samu guri kawai ya zauna kawai yana jiran da Allah ta faru gare shi ba sai kuma a batu akan cewa Hindu binti Utba ta ci hantar Sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya tabbata kamar da yake da kai ruwai ko daga sai ibn Kaysan cewa mataye waɗanda suka zo daga Makka sun yi mutuwa sun ci mutunci sun wulakanta sun daddatsa kunnuwa da kafafu da makamantan su sun fasa hanci ko sun fasa ciki na gawan wakin shahidan kuma ibn Kaysan ya kawo wannan magana a dukkan da Islami ko kuma yace balagai na samu labari kaga babu tsadi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaltamisu hamza bi fatli wadi an ba da labarin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fita yaje yana neman Hamza bibbatul wadi yana duba kawa Hamza a cikin wannan kwai inda aka yi a jihad sai ya same shi ko waje da kuwa kad dukira batsado sai gan shi an riga an fita shi a kuma cikin da ya ainihin wato an yaga cikin to abinda aka faɗa cewa shi ne ijazin duce ta farka cikin ta ciro hantarsa ta sa a bakin da ta tauna ta ji daɗi ta ta kunzar haka ake bada wannan labari da shaharsa da komai wannan labarin a yadda aka ambace shi isnadin sa kadiba idan isnadin mursali an kuro shi ne ko a guji kuma al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi a cikin kitabin sa al-Bidayah wa an-Nihaya ne yake yana magana akan fadin Allah fa in aqabtum fa atu bihi ma hukuntu bihi wa la in sabartum lahu khairun lis-sabir kuci wannan aya ta sauka ne a Makka domin an kawo ayan a madayin hujja ko kuma a madayin cewa dalilin saukar da shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abu da aka yi ma Hamza tirin shi ya baci hankalin shi ya tashi yace wallahi ya rantsa da Allah shi ma sai ya magawa wajin sa na mutum 70 irin wannan kasa-kasa da sai Allah ya mare su kan tafada ta cewa kai a fakku idan an muku wani zalunci fa aisha bu da zulmi ma ku sun kubi ku bai da shi da irin abin da aka muku wala in sabatu amma da za ku yi hakuri da huwa khairul lisabin ya fi amfani da alkhairi ga masu hakuri sai bin ka tini ki cewa cutar nan da kaga ta auku ne a shekara ta uku bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ayar ta sauka ne a Makka yace dan haka ba san yadda fa kaifa yaltahi hadha ba san yadda a hada waɗannan maganganun ba karshe yace wallahu a'lam Allah shi ne wanda sai ake gudu shine an fada cikin da yake wannan aya haka na Imam Ghadi a cikin wannan tafsir shi na al-Baghdadi ya fada yace nadu hadhihi qissa rajifa kuma da wannan kisa bai da inganci sannan shi ma akwai nakara a cikin matanin sa kuma a cikin matanin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wato duk inda duk wanda yake nama Hamza to sai ya tace shi ko da baka fa saka to kaga ita kuma in ya tabbata ta ce da ne da miji kenan a kafira da wuta ya ci amma kuma hindu ta musulunta da kuma da suka ce ma akwai nakara daga daga a shekul albani a cikin abdulfa sun zaka da hadisin da riba alam ba hadisi da 550 ya rauna ta wannan riwaya haka kuma cikin da mushi ahkamus janaiz wa bid'a anan mai magana akan raunin wannan riwaya duk da shahararsa ina kara maimaitawa abubuwa da shahararru a cikin tarihi tana da su kullum amma ta duk da bin inganci ba su da inganci sannan sai kuma abu na gaba shine fatu akan a tafiyar da Abu Dujana ya kasance yana akwai sahabi Abu Dujana wanda ya tawo yana takama yana tafiya ta takama ya ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hala bishyatu yaqudu Allah illa fi hada al-mawqif irin wannan tafiya ta takama Allah baya son tafiya yana fushi da ita sai ya irin wannan wajen wato a wurin jihadi babu ne wannan kisar adisa wannan yanayin arwai ko tare a cikin littafin al-Muwatta da Imam Malik da kuma Muhammad ibn Isa Shimakar da yin Ja'far ibn Abdullah wata Ja'far ibn Abdullah din nan kamar yadda Ibn Hajar yake fada a cikin taqribu tahdith yake maqbul ana karban maganar da in ya ruwaito a da kaida Ibn Hajar inda da kitaba al-Jam idan wani ya rago shi a kai to amma dai ya inganta afdal daga riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa aw afdal khuyala alladhi yuhibbu Allah wa ikhtiyalu rijal bil kitab cewa abinda Allah yake so daga cikin al-khuyara ta kama shi ne Allah yana son ta kama da mazaje suke yi a cikin wato lokacin yaki wannan ya tabbata wannan magana ta tabbata al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya inganta wannan riwaya a cikin littafin shi al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an Dawa'i Shafi haka Ibn Hajar a cikin al-Isaba haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasir bin a cikin Irwaq al-Gharib fi takhrij ahadith al-Manar wa al-Sabil rahmatullahi 'ala al-jami' sai kuma abu na gaba cewa Ali dan Abu Talib ya gustawo mushrikai mun ji abin karanta cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ga sun tashi da cewa sai na da kabisu idan ka ga sun haura kuma to ka bar Makka ba su idan ka ga sun haura wa kai to Madina za ta ba ni kuma dan je Madina ba take gurgawa ce wannan magana ita ma mun ji tun a lokacin cewa ba ta da tunani ba tabbata ba abin da yake inganta din ma ya tabbata an duka din shi ne sai dan Abu Waqqas ne ya bi su wallahu a'lam abu na gaba shine magana akan kashe Abu Azza al-Jumai wanda mun ji sunan shi a cikin littafin kafai da kashe Ibn Hisham ya kawo cewa wannan mutumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe shi an kama shi a matsayin kabanni kuma sai ya zama ashe an taba kama shi a yakin Badr da aka kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya ma talaucin da yake ciki da kuncin rayuwa sai ya saki shi ba tare da ya bada tsaba ba amma da sharadin cewa ba zai kare shi ga cikin wani makirci ko wani kullun kullalliya ko wani yaki da za a yi against manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba sai ka fi wannan alƙawari sai kuma ya sake dawowa a cikin rundunar kafirai aka zo yaki ko da aka kama shi da ran shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kashe shi yace a kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani sahabi umarni wanda wannan sahabi shine Asim ibn Thabit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulkahu ya nan da ke kuma ka tashi aka kashe shi wannan shi ma ba hiji ne Ibn Hajar ya ambaci haka a cikin at-tafsir al-hadith da tafsir ahadith ar-radi al-kabir da kuma Sheikh al-Albani a cikin tafsir ahadith kira da wancan malami Ghazali sai dai ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karin magana cewa la yuddu mu'minu bil hujri marratayn ba a tsaran mu'mini sau biyu tsarani daya wannan karin magana ne wanda kamar da yake tafsiri yake faɗa cikin al-bidaya wanda haya yana daga cikin original karin maganganu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara faɗan shi ba wai ya ji larabawa suna faɗa ne ya faɗi ba a fasaha shi ce wannan kuma hayyan karin magana ne wanda yake bani cewa mutum mai hankali bai bari a tace shi a wuri daya su da tsara kuma mu ne da wannan shi ma bai tabbata ba sai kuma magana da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bukhairiq khairul yahud bukhairiq khairul yahud wani mutum mai suna bukhairiq kamar yadda ibnu isaka ya kawo labari da imam ibnu sa'id ya ruwaito daga al-waqidi wanda waqidi kuma wasu yake sanan baya ga shi wannan a cikin isnadin akwai abdul aziz ibn imran shi ma wasu yake da kai ibn da wanda yake da rauni kwarai da gaske labarin shi ne cewa wannan mutum mai suna Bukhari da ya ji labarin afuka wannan yaki sai ya ce ma mutanen shi Yahudawa kun sani cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma kuma ku shiga addinin sa kuma ku ga take babban sa to shaida ni zan fada mutum ce da ke shi zan yi aiki abinda an taura ta fada mun sai sa su da ke shi da kayan yakin sai ya fito kuma yazo shi ma aka kashe shi a cikin waɗanda aka kashe a wannan gwabzawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sai ke cewa wannan shine wani alkhairi a cikin Yahudawa wannan shi ma bai tabbata ba saboda wata maganar da aka yi sannan abu na gaba bayani akan cewa wata mata mai suna Ummu Umara Musayba bint Ka'ab al-Madiniyya cewa ita ma ta yi musharaka kada ka ci wannan yake ta gwabza da yaki a matsayin kamar soja kwabata ta dauki sadda ko ta bariya ko ta kofi ta dinga buge kafirai ita ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta duke ne zaki da wanda take cewa duk wanda ya buge da ni buge shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ko kuma tana mun karanta wannan shi ma a baya wannan yana cikin littafin sirra ta ibn Hisham al-allama ad-doctor ya akram al-ubay da kuma malamin tarihi da sirra din nan da hadisi yake cewa isnadu hukumun kafai isnadu wannan riwaya shi ba mai rauni ne kai sannan a bayani akan cewa wancan daya daga cikin shuhada uku Abdullahi ibn Jahsh ko sunan shi wanda aka ce kabarin sai da Hamza cewa gara ta saku bin shi ya ja ku shi sai mun zama sai da yake zangar ne yace bi hasiba bin nahri sai ya yi ka shi sai ce mishi kiskiza sai kiskiza wa asbahat sayfan ko da ma saku kun karanta wannan shi ba bai ko wannan ma kamar da kaje ke fada cikin wannan tafsirin shi na al-Maghazi yace isnadu ja murtadi sanan sai magana da makaranta cewa Abu Sufyana wanda mun kara ishara akan wannan magana yau Abu Sufyana da za ta tafi ya ce mau'idina ma'akumul badar za mu gaba da ku a badar al-mawsima lokacin aikin haji lokacin shekara da za ta zo Abu Sufyana ya faɗa musu wannan magana annabi ya ce musu ku amsa ku ce eh mun ji mu haɗu da kai a wajen to wannan ma maganar idan aka ya ambace ta ba tare da isnadi ba haka nan kuma waqidi shi ma ya rawaito to wanda waqidi kuma yana da rauni ba a karban riwayar sa ta fuskar wato marfu'at wadannan su ne kulaka na abubuwa wadanda aka ambace su suka shahara kuma game da tarihin yakin Uhud amma kuma ba su inganta ba a riwayance dirayatan a gurin malamai akwai littafi da musayi ishara a kansa shine littafin masha'a wa lam yathbutu tafsirin nabawiyya na malam Muhammad ibn Abdullah al-Awsha a cikin rayuwar wannan magana tare da neman taimakon wasu masadiru wadanda shi ma ya ambace su wadanda na ambace wasu daga cikin su to wannan kenan to kamar yadda muka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falala fil jumla game da waɗanda suke shahada mun ji hadisai akalla guda biyu game da su ko kuma hadisai dai daiwa wanda suka tafi falalar wasu mutane a cikin shahada wuta to su kuma waɗanda suka tsira waɗanda ba su mutu a wajen ba sauran sahabbai waɗanda suka kai labari su ma suna da falalar su a wanda Allah subhanahu wataala ya ambaci falalar da kai mun karanta ayoyin ayi magaru a kan su tunda ka fada Allah wa da sadaka kubu Allah wa adam in ta sura hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata muku alƙawarin da yayi muku na cewa zai ba ku nasara a kodin shi dan ku yake da yake mata da aka farko al'amari in ta sura ku da dinga jirbi farko da mai din fara cin nasara a kan su bi idnin Allah wannan al'idnul kadari Allah ya kaddara muku ba sai nasara akan su ya ga ta matsala hatta idan fashiltum wa tanaza'tum fil amr har sai da kuka samu fashil kuka samu failure kuka shiga cikin matsala wa tanaza'tum fil amr kuka fara wato jayayya game da fil amr game da umarnin nan da Allah ya muku cewa ku tsaya anan ku arrubatu ko kuma fil amr game da al'amarin kwasan ganima wa asaitu kuka saba umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawo in badi ma arakum ma tushibuna bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so na nasara da ganima din ku bai yi duniya ko din ku bai yi akhira ako da ganima ya gani kabirki ako da kuma lahira yake wannan kuma da biya cikin adam ko dan adam yana son abu duniya da sauran ababen more rayuwa in ya zama sahabbai suna da wannan dabi'a kaga ba za a ga wani aka taba kuma mutane sai Allah ya ci gaba da cewa sannan kuma a kuma sarafakum anhu bidiyan tariya sannan Allah ya juya su daga baro ya sun ji tsoron ku suka dawo suka dirkaki a kan ku dan Allah ya jarabci ku sai Allah ya ce wala kad afa amku ku kaji falalar gare da Allah ya musu Allah ya ce walaqad kuma wallahi afa ankum Allah ya yi Allah ya yi wata bai wanda ya fada su wanda ba kira abin da Allah ya fada wa hatta mu zalal sai sala yace mushi afa Allahu anka luna adin da lokaci a ce kike falala ce Allah ya musu ahuwa kamar yadda manzon shi ba kuma sai dai kawo da lafi ta kasa da kuma kad ta haqiqi yace laqad walaqad kuma wallahi haqiqa afa ankum Allah ya yafe muku zaki yana daga cikin abar yana daga cikin wato rashin san muhimmancin sabai ko rashin gaskata alqur'ani wani dawo yana zargin su game da abinda suka aikata wata Allah ya ce musu akai Allah ya ce ba da ba da labari yana cewa wallahu tuqaddim alal mu'minina tusbiduna wa la taduna yayin da kuke hawa kan tudu kuna ta gudu wala ta huda ba kwa ma duyowa ba kwa ce ku ne aiki ciki a ra'ad wa rasuli yulqukum fi ukhraku a lokacin da manzo yake kiran ku har zuwa ga karshen ku kuka ci juyowa ba asabakum rabban bi rabbin sai kuka ci cikin bakin ciki sama bakin cikin an gina mai magana wannan akan wannan a baya shine wato bakin cikin an karkashe su nasara ta juye kuma bakin ciki akan wannan aka ce wato amma kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan bakin cikin da ya same shi sai mantar da shi daga cikin da farko to wannan ma falala ce gare shi ishara zuwa ga yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da kai la tahzabu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ya muku haka dan kada ku bakin ciki akan abin da ya kuce muku na nasara da kuma abin da ya same ku da tilani kisa da aka yi muku da tilani da ainihin nasara da aka ci aka ku Allah ya ci gaba da musu nasiha yana cewa wallahu khabirun bima ta'maluna Allah ya san abin da kuke aikatawa shi yake Allah ya ce kuma kuma anzala min ba'dil ghammi amanatan du'a sannan da ku kuma gudu da tsuwa bayan wancan bakin ciki da kuma gudu aminci wanda aminci ya faru ta hanyar gengedi aka ce duk da duk gengedi a bayan shirku suna gengedawa ya ci shafari fatar din ku ko bai fasu kada habbatu afusuhum bi dunya billahi da yar haki wannan zakiya da kuma waɗanda suke tsiga al'amarin su ya zama sun zabi kansu shine munafikai kenan wanda suka gudu suke ba Allah mummunan zato irin mummunan da kuma gudanci wanda muka dubun kai yayi sharhi dogo akan shine ma Allah ya ci gaba da cewa su waɗannan wanda Ahmadu Abu Sa'id cewa ya kula Allah na min al-amri min shayki muna da wani abu kuwa a cikin wannan Allah na min al-amri shayku ko muna da wani abu a cikin wannan kenan sai Allah ya ce ku do ku fi buyutukum la baghadal ladina kutiba alaihim al-qatl ila mabadi'i ko da kun zauna a gidajenku a cikin ku waɗanda Allah ya kataba alaihim al-qatl ay qaddara alaihim al-qatl waɗanda Allah ya kaddara ya kashe su da cikin ku sun yi buruji sun fito ila mabadi'i jin za su fito zuwa inda aka ce dan za su kwanta su gudu sun kwanta a wajen su gudu Allah ya ci gaba da bayani da inda abuwa da Allah yake cewa a can karshe innal ladina tawallaw minkum yawma taqallam an inna ma tadallahu shaytanu ibadi ma kasab lalle wadanda suka tuya suka bada baya daga cikin ku ranar da wadannan runduna guda biyu suka hadu inna ma tadallahu shaytanu shaytan ne ya gamar da su bi ba'di ma kasab sakamako akan wani sashi na aikin da suka yi mara kyau sai Allah ya kare cewa wala kada afallahu abu amma fa Allah ya gafarta musu wanda Allah ya maimaita wannan magana har sau biyu a cikin kisa a farko da karshe dan ya zama ujira ga duk wanda zai karanta cewa abin da ya faru da su fa Allah ya yi musu an taba samu kamar da sayyidina Usman musu ya wuce wani wanda wani wanda yake irin wannan dangancin ya samu Abdullahi dan Umar a Makka yake cewa mun ji an ce sahabbai sun gudu ranan gudu wallahi mun da mun ba za mu gudu ba sai Allah ya ce shi ka karanta alqur'ani baka ji abin da Allah ya ce wala kad afa alhum ba shi da kake gargin sa akan abin da Allah ya riga yake ya yi to ai yanzu ma haka ne wanda yake fara da tabbata to wadannan sahabbai wanda suka saura Allah ya musu jarabawa kamar da yake yi ma bi su dole Allah ya tace abin da ke cikin zukatan su limahi samafi wajibillahu wa fi surikum wa limahi samafi qulubukum Allah ya tace abin da ke cikin zukatan su da kiragan su an bambance na kirki sahabbai daga na banza munafikai an gane sannan ya zama dalili akan sun sabu karin experience akan yadda ake yi sannan kuma Allah ya ce ya yafi musu dukkanin abin da suke wannan shine abu mafi muhimmanci sannan kuma Allah ya zaɓi shahidai da dama a cikin su da aka yake a zahiri yana nuna jarabawa da bala'i da sahabbai suka shiga a wannan lokacin amma kuma in aka shiga cikin shi sosai aka kalla to ya zo musu da wata ƙarin falala da ƙarin daraja a gurin Allah subhanahu wataala samo shahidai samo wannan gafara da samo wannan falala da samo ƙarin ilimi da suka samu a cikin wannan harka ta ainihin yaƙi na jihadi waɗannan su ne dama ragowar abin da ya kamata mu ambata waɗanda suka shafi kaman cikon magana game da wannan yaki na Uhudu in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kai tsaye inda malai yake cewa fasdu falan ma kana khamisul muharram yayin da aka shiga a wato biyar da watan muharram a wannan shekara ta hijira shekara uku kenan sai mu ji bayani abin da yake biye na tarihin wannan yaki-yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu saboda kurewar lokaci za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba mu ji cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته